mai tari tungu-tungu yanka masa tarbade dumai yin lumbu-lumbu baya kasa je mage mai zance dazu-dazu mun zo kuma ya lauye insha Allah sannu-sannu sai sun ajetawaye gawaka ku zo ku ji ku yi aiki da hankali in kado shi munzalin yin shura kasambari in sun dau ki cokali ni zan dau ki ludai waƙoƙi suna diri labari cikin gari da kundin waƙoƙi na sisin gol 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 ku saya ku ji sisin gol 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 sin tuwa na sisin gol 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 jama'a mai wayo ka sai ba ta ado araha sai in babu kudi fullo ka dau sanda ni magani da shi tunda na sa hula kai nake ta duri naira dola euro pound sai fa za mu kashe gaba fasaci guji lb 9 kuma sai mun sassaka uae toki mali chali bosni du sai mun shiga morocco togo congo monaco mexico sai mun